Matsalolin tsaro dai a Najeriya cikin watannin Ember month da aka fi sani da September, October, November da kuma December. Matsaloli ne da kan karu matuka a Najeriya, musamman ma a kudancin kasar, inda zaka ga al'adar fashi da makami da satar mutane don garkuwa da su domin neman kudin fansa, da kuma masu kwatar kaya ga jama'a su nuna kan bindiga daga bisani su arce da dai sauransu. Kan karu a wannan dan tsinken lokaci, da farko dai menene Ember month? A wata ganawa da nayi da sabon commissioner rundunar yan sandan jihar Edo dake yankin Niger Delta, Alhaji Haliru Gwandu ya yi karin haske akai.
Wato Ember month ya fara daga September, October, November, December. To idan mutum ya duba zai gan cewa da Gregorian calendar, kuma ana calendar tura watanni ne waɗanda an kawo tsari waɗanda sun taso da bukukuwa daban-daban. Don cikin wannan Ember month din ne za ka tarar da an zo an cimma sallah ta Kirsimeti, kuma har a shiga da sabuwar shekara. To a wannan lokaci abubuwan da ke tada mutane da hankali, yara, matasa da waɗanda ba su da dangana, za su rinka neman kuɗi ga dangadan ta hanyar da ba halal ba. Ma'ana za a iya samun wasu su shiga cikin fashi da makami, wasu su shiga cikin kama mutum, wasu su shiga cikin wasu abubuwa dai waɗanda dokar ƙasa ba ta aminci da su ba. Inspector General na 'yan sanda musamman ya ba da oda kowa ya kai tashi operation order ta wannan Ember month inda kuke tambaya.
Haka kuma Commissioner Haliru Gwandu ya ce suna ɗaukar matakan kare dukiyoyin jama'a da rayukansu a cikin wannan lokaci na Ember month da ake ta canfawa, musamman a kudancin kasar. Ya ce
aiko babban tarihi, saboda Inspector General duk inda muke da ruwa akwai jiragen ruwa waɗanda suke jirage ne waɗanda bindiga ma ba ta fasawa, su ake kira gunboat. Sa'an nan kuma akwai commercial boat waɗanda ake kira kenu-kenu. Kowane su muke son mu yi aiki akwai shi, sai dai abin nuni nan an ce ku kana da kyau ka ƙara da wanka. Shugaban 'yan sanda namu babu inda bai ba mu kayan aiki ba, kuma babu inda bai ce mu sa ƙoƙari mu yi aiki ba.
Commissioner ya ƙara bayyana yadda rundunarsa ta yi wani wawan kamu na ɗimbin makamai a jihar ta Edo,
waɗanda Turawa sun ka kera na samu bindiga 28 a hannun irin waɗannan mutanen banza. Sannan na kama masu hashi da makami da masu kama mutane domin a ba su tallafi sun kai 59.
Wasu 'yan jihar da ma mazauna jihar sun yi tsokaci kan matsalolin tsaro a faɗin jihar ta Edo.
The new commissioner is trying very well for the armed robbers and kidnapping anybody they
see. Wannan yana cewa ne sabon commissioner 'yan sandan jihar Edo yana kokari wajen kawar da 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa, don tabbatar da an yi bukukuwan 'yan ba lafiya a fadin jihar ta Edo.
Ni sunana Adamu Ibrahim, jiga mazaunin Edo State, Aduwawa. Gaskiya Allah riga Allah bai, wannan sabon commissioner da aka kawo yana kokari bakin hali, saboda ni na ga sadda aka kamo wajen mutum 22 an zo da su kinafas ne masu garkuwa da mutane aka kamo. Sannan in ka shigo kwarkwaro idan za mu je gida barci za a dinga tare mu. Amma yanzu zo wannan commissioner kowane DPO yana aiki.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.